shari ne kake barni in yi kuka ai so ya zamo sanadari na to so ne kimi ka san tuwa shakar gamshin cikin ki sanin ido na haske na rena jinin jikina na sa a kuna abani kyautar ki marayi da juna ki zama a karkashin ikon mulkina ki ci farin cikina karfin ganin ido na sitira farki na fuka fuka ya kai ni inda zan cimma addu'ata ki bani sabon tunani begi na so in zaki gani sani a zuciyar ki jani are ki dinga tunani idanu kallon ki saki Touching.